Hukumar zaben Najeriya ta ce kimanin mutane 94 ne aka yi ma sabon katin kada ƙuri'a a jihar Niger dake arewacin Najeriya daga shekarar 2015 zuwa yanzu. To sai dai wasu daga cikin al'ummar jihar Niger sun nuna rashin gamsuwa da adadin, tare ma da nuna rashin gamsuwa da yadda hukumar zaben ke bayar da katin kada ƙuri'ar. Muhammad Madaki Wasi shine kakakin hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Niger.
Ta kawo yanzu mutanen da suka yi rajista a jihar Niger mutum 94 da ɗan ɗaruruwa kaɗan akai.
To sai dai bisa ga dukkan alamu wannan adadi na yawan waɗanda suka karbi katin zaben bai gamsar da wasu al'ummar jihar Niger ba.
Abdul Shehu na Huntuwa, permanent member 3 Subeb Niger State. Eh adadin da hukumar zabe ta baya a jihar Niger ba mu gamsu da shi ba. Kuma muna nan kuma muna bincikawa mu gani da wannan al'umma suka bayar tukunna.
Menene ba ku gamsu da shi ba? Yawan kuku dai sanarwar ta gabaɗaya.
Sanarwar gabaɗaya ba mu je shi ba, dan muna ganin mutane suka fito yafi haka. Amma za mu bincika mu gani, kuma za mu faɗa mutanen su fito su zo su yi rijista insha Allah.
Sunana Abdullahi Mamman, wanda aka yi sani da Abasu. Eh wato a gaskiya ban gamsu ba. Za mu zauna in dan jawo hankalinsu da ƴan da suka aje akwati aka zabe su, to abin nan akwai rauni. Dole ne sai mun zo mun hada hannu, mun hada gwiwa, mun ga me ya kamata a yi, mu jawo hankalin INEC, mu nuna musu ya kamata abin nan a ƙara cibiyoyin an san abin nan a kowane lokal gamman.
Shugaban karamar hukumar Mariga Abdul Malik Sarkin Daji ya ce duk da yake suna kokarin fadakar da jama'a akan mahimmancin karbar katin zaben, a ɗaya gefen ya ce akwai buƙatar hukumar zaben Najeriya ta ƙara yawan cibiyoyin karbar katin a maimakon wuri guda ɗaya tal a kowace ƙaramar hukuma.
To amma ta ɓangaren mu mun iya kokarin da zamu yi magana da ita hukumar zaɓe da muka samu da aka ƙara mana senta ɗaya a cikin garin Mariga. To amma duk da haka bai wadatar ba. To kaga duk yanda za a yi kokarin mutane su fito su yi wannan abun, dole sai an samu haɗa kai daga ita hukumar zaɓe. Kayan aikin nata ya yi ƙaranci. To kaga zaɓen wasu wuraren.
To sai dai kakakin hukumar zaben Muhammad Madaki Wasi ya ce a yanzu an dan samu ƙarin cibiyoyin.
Kowane local government a jihar nan tana da wurin da ake yin wannan register guda biyu, a nan kuma gaba kaɗan insha Allah ba zai adadewa ba.
Amma guda biyu ai yayi kaɗan har yanzu.
Wato shi yasa wannan har yanzu din ai muna kai korafi wajen ita hukumar zabe a headquarter. To kuma yanzu insha Allah respond da muka samu shine insha Allah za mu samu zuwa gindumomi ayi wannan register.
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.